lagi.
Lazia kalau.
So, asyir mana ni saya iyo bawa kencing am kesam.
So, de sunan ini mi sunan Augustine ni.
Augustine.
Nah.
Augustine mi.
Augustine Dangog.
Dangog. Kaya nampu latu ni?
Kesia ha kaya ni kamar tinggal ni susai.
Aina di sunan.
Ha kaya ni.
So kaya wak wana banggari kapui pariwa.
Kesia banggari hip hop ni.
Ayo kafu kamar de yang hip hop.
Dangog de.
So meja hankali kaya farwaka.
Kesia hankali na jau akan nagang a dunia namba abundi kisani kuwancha hankali mba waka wa.
Kajukuna rozo ya na kuna
hankali ne sai kwanta
sai
kwanta
muna butun shekara nawa da farawa ga
gaskiya na dan juma ina ganke mani shekara tun a 2014 na fara shiga studio
akwai wani abu da jan hankalinka
akwai abubuwan da yana kara jan hankali na game da wakoki yanda yana tafiya yanzu nan yana tafiya akan hanya mai wanda ya dace wai su wanda ba su yi wanda ya dace wannan suna na gefe amma yawancin mawakin yanzu suna kokari
suna isar da sakonni
suna idar da sako sakonni mai kyau
wani irin sakonni kake isarwa a wakokinka
kamar wanda irin masu ni kamar ni sakonnin da nake yawan idarwa shine mu kaunacin juna a duniyan nan zaman duniya ba wani abu bane
kai wato kana nufi akan rikice-rikice
yawa
me yasa ka zabi rikice-rikice
saboda ina gani da ido na kuma ina ji da ido ya
saboda yayin da kake kun ga tace-tace hankula
mun gani
to a cikin tace-tace hankulan da ka gani a yankin ku wanne ne yafi baka tsoro da har yasa ka fara waka
to gaskiya ma kamun ma a fara kamun a fara wayannan abubuwan ina nan a cikin tunani hankali na akan waka ne
tunni
yawa ni dai haka din ne na juma ina ka kamun ma duni kamun kasannawa ma ta fara yin giro wayan abubuwa
amma ka san Jos dama sun dade su ana dan samu
duk da dadewan dai duk da dadewa
yanzu kar ka cika mai sauraro da surutu ai muna waka ta zaman lafiya mu je a cikin wadanda kai a baya
to a turanci zan yi shi
ba damuwa
yawa
baka kai ba in gausa kake yi ba
na
baka in gausa kai Hausa kai turanci a wakar kai
turanci zalla turanci
ne
yawa back in the day everywhere was quietly coming in this day everywhere is noisy God forgive all stop us all you are mercy look upon us don't leave us lonely thank you God for what you gave me anywhere I go you people like me no be from pals no be from guys I like you are hazel it be like my guys any who to go no G's like yeah G's in this hazel look is smart here looking handsome na'am
ku a hip hop dole sai kuna haka kuna
to dole ne
saboda kuna rawa
duk wanda ya gane hip hop dai haka din ne saboda kidin wakan da kake yana tafiya daidai ya nuna kamar kidi ne yake tashin da kana yin hannuwa
kai haka hannuwa sai ka sa
yawa kin ga na sa kike fara a wanda ya gane dai haka ya kamata yawa ba wanda bai gane ba zaki gan yana zai take rasa ma ya ne zaki ko zaki ya dan daga kafa kai ne bara ai gan baki ya daga kafa kai ba to haka dai tafiyan da
to banda wannan wace ce bakan da miyar waka
to gaskiya wannan dai na son shi sosai
banda shi wanne yake bin wannan
wannan yana hanya tukuna
okay waƙoƙin naka ka fitar da yawa
ba ban fitar da yawa ba tukuna
eh
ni ma ina kan tasowa ne kenan ban fitar ma da ko daya ba a yanzu da ina yi maki din nan
yanzu wannan da kare yana fitar ba
ban fitar ba tukuna
yaushe za ta fita
za ta fita in Allah ya yarda lokaci ne
to suwa suke tallafa maka wajen tabbatar da cewa wannan muradi naka ka fitar da shi
to gaskiya dai a yanzu ni nake tallafawa kaina saboda
kin
san yanzu duniya ya canza in kaje ka ce ma wani kayi min kaza wani wanda ka same shi kila shi ra'ayinsa baya kan irin abun da kake yi sai ki gan sai juye ma ba sai ce wannan ya bashi wannan kudin ma ba harkan da ni nake so ba barin taimaka mai ba to sine ni na kafa zuciya na nace waka dai ita abu ne a raina inda yardan Allah zan yi shi kuma Allah ya ce baran yi shi ba baran yi shi
a zaka yi shi tunda ka fitar da guda
daya to haka din ne
to ai abinda nake nufi a cikin ku mawakan naku ba wanda suke mara maka baya su ga ka cimma burinka
in Allah ya yarda zara rasa ba za a same su nan gaba
to ita masana'antar wakar bata dago na masu tasowa ne
ana dagowa a misali in ka fara bayanan kanka kana fita cikin jama'a sosai saboda yanzu haka ina kokarin yin aiki ne aiki baya bari na samu dama ina bin
okay kana
aikin gwamnati ba aikin gwamnati ba aikin company nake yi
okay kana duk da kana aiki kuma kana
sha'awa yawa haka din ne
to me babban burin ka ne akan wannan waka
babban buri na kalmomin da nake da shi a raina wanda yake da muhimmanci a guri na ina son duniya ta ji
duniya ta ji
yawa duniya ta ji
me inkiyar ka
na ni ban gane inkiyar na ba ya guri nickname na BA
BA BA din
bom Austin
bom
Austin
me bom okay
bom yeah ai baran cewa fita bom ba saboda kalmomin na masu kyau ne wanda zai sa mutum ya saurin jin shi amma ba wai bom wai
to yanzu idan muka ce kai mana freestyle zaka iya mana
dan iya yi
karera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop
me sunan
dandalin VOA
dandalin VOA me dandalin
sunan tasha ta
me sunan tasha VOA Voice of America
yes
okay
to
ina jin daɗi da Voice of America dandalin America Voice of America kun sa na ji daɗin ku
muna godiya baraka Bashir dandalin VOA